ilimi ga kwa dan adam
can hakika ba da tangar da ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokarin musulunku jama'a kiran mu nake bisa dajewa
masu rawa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam shirin na yau zai tattauna ne da malam Muhammad Mustafa Bagudu jami'i a hukuma ko cibiya da ake kira Teachers Online International da ke kokarin koyar da malamai yadda za su yi amfani da na'urori masu kwakwalwa wajen koyarwa daga duk inda suke a duniya fatan za a yi sauraron lafiya
kanji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokarin musulunku
ya sunan wannan hukuma za a ce ta koyar da malamai
to wannan hukuma ta samu rajista tun shekara 2011 aka rajista ta da CAC na Nigeria don kuma ta gudanar da aikace-aikacen koyar da karatu ma dalibai da malamai gabaki daya
na ga da turanci ana kiran ta teach the teacher to kamar me kuke koyarwa malama
eh to wannan teach the teacher da ka gani din nan wani bangare ne na cikin ayyukan da Teacher Online International take yi to shine ta fito da wannan hanya don ta samu ta isar da sakon fahimta na ta yanan gizo na malamai da yawan malaman mu makarantun mu babu kamar ma malaman sakara ba su da wannan ilimin fahimtar karatun yanan gizo in za ka tuna kwanakin baya can shekara 3-4 da ya gabata an samu annoban corona da ake kira COVID-19 a wannan lokacin an yi zaman gida malamai ba aiki dalibai ba su iya zuwa makaranta ba to kasashen da suka ci gaba suka amfani da damar ta yanan gizo suka dinga tafiyar da al'amuran koyar da karatu yau da kullum don su ci gaba mun kasashe da ba mu ci gaba ba mun samu rauni ta hanyar isar da sakon koyar da karatu to shi dalilin da yasa Teacher Online International Limited ta fito da wannan hanya na isar da sako na fahimtar da koyar da malamai don su samu fahimta su samu su gudanar da karatu yau da kullum wannan da muka fito hanyar nan da muka fito su kansu zai zama so musu amfani ne ta hanyar kasuwanci ma'ana shine yawancin malaman mu sun tsayar da ilimin su akan koyar da karatu aji ne kawai to zamani ya zo yanzu ba koyar da karatu aji kadai ba za ka yi a matsayin malami za ka iya koyar da karatu har ko a gama daliban da ma ba ka gani ba ta hanyar yanar gizo ta haka kuma za ka amfana babban buɗi ne ma malamai kuma a wannan hanyar
kawo yanzu kuna samun karbuwa a wannan yin tsari ko shiri na
to gaskiya ko me ka dauko tafiya kai zaka hadu da matsaloli da yawa amma kuzari da kake da shi niyya da kyakkyawar niyya da kake da shi na tafiyar da aikin shine zai sa duk wani abu da zai mai da hannu agogo baya don already ka riga ka yi niyya zaka wuce ne akwai abubuwa da yawa da yake dan takura mana tun ba kaman wajen samun gudunmawa ba yanzu haka da nake magana kai wata NGO kadai ta ne take tallafa mana da yawanci aikace-aikace da muke yi suna NGO din Think International Community Development Initiative ana kiranta an ba ta lakabi da suna TICD to ita take taimaka mana a wasu abubuwa da muke yi amma duk da haka muna kokarin mu reach out to masana'antu makarantu manyan makarantu jami'a muna yanzu haka akwai takardu da muka muna jiran su yi responde mun komai once meeting har da federal minister of education mun sura musu wasiƙa muna jiran muna sauraron
su kamar a ina da ina kuke gudanar da ayyukan ku duka jihohin Najeriya ne
duka jihohin Najeriya ne muna da coordinators da muka sa kowace jiha to ka san komai ka tashi fa sai da kuɗi to muna dan samun challenge na rashin kuɗi samun mutum amma duka Najeriya gabaki ɗaya ne kuma masu da hali ba za mu tsaya Najeriya kadai ba har Afirka gabaki ɗaya
so kamar malamai da kuke tuntuba akan wannan aikin menene matsalar su suka fahimtar da ku game da wannan tsari na ku matsala
akwai matsala ta san fahimta daban-daban ne wasu sun rungume abin da yanzu haka ma muna da website sunan website ɗin shine www.teachers.com www.teachersinternational.com www.teachersinternational.com muna da kuma email address ta inda za a iya aika mana da wasiƙa suna email din teacheronlineinternational.gmail.com malaman da muke su mun sa jawan su dai an bi fara rajista an fara shigowa to mun fara wannan tafiyar na yanzu nan ina neman shekara biyu kenan to muna da malamai kalilan ne to da duk ka san yawancin su ba wai suna da wayoyin su Android bane ba da za su iya easily za su iya so dole mun hada da fadakarwa muna aikawa da wasiƙu makarantu da bana ana dai samu biya so na mun san cewa ba karamin tafiya bane dogon tafiya ne amma muna kai
daban da kai magana hanyoyin sada wannan na zamani a tsaffin malamai za su ga kamar wannan tsari ne na matasa su lokacin sai a riga ya wuce ba ku ganin za ku samu matsala ta nan wa
tabbas akwai matsala ta wannan hanyar to shi yasa muka tashi tsaye dalilin teach the teacher din kenan sai muka bashi wannan teach the teacher definitely tuli wannan matsalar muna samun shi but wannan bai sa mun karaya ba mun dawo baya ba sai muka ga cewa ai wata dama ne ma na malaman da ma ba su da wannan fahimtar su samu fahimtar dan su karu
to kawo yanzu kuna da adadin malaman da kuka koyar
a bisa ga yanda muka dauko tsarin akwai product da yawa cikin tafiyan nan ciki akwai workshops akwai seminars yanzu haka da nake magana kai workshop na nan zuwa ranar 11 ga watan October workshop din dai kwana uku ne workshop din ya kasu kashi-kashi ne za mu fara da guda daya kashi daya wannan kashi din akan cyber crime muna collaborating ne da Federal Ministry of Justice banda workshop din akwai seminars banda seminars akwai kuma boot camp muke so mu koke yanzu process ya nisa na organizing boot camp for teachers a wannan boot camp din za mu tara malamai ne za ku yadda su abubuwa da yawa skills da yawa sananoyi da yawa ta yadda sai kare bunƙasa tattalin arziki gare su da su wannan tafiyar na neman tsoko amma wanda ya nisa yanzu ciki shi ne na wannan workshop da yake ga maka akan cyber crime dalilin cyber crime da muka tsoko sai mun duba mun gani cewa in kamar kana so ka yi abu to ai sai ka nemi kariya kafin ka shiga yin abu kai ne za ka yi tsakanin duniya za ka yi tafiya da mota ai sai ka tabbatar tayar motar tana da kyau sai ka tabbatar injin na da lafiya kafin ka shiga yin to sai muka gano cewa fa ai ya kamata a ce mun sanar da malamai ta kiyaye wa annan abubuwan su mun dauki tafiya kan cyber security muna ne muna negotiating da Ministry of Justice and Ministry of Justice then the wanda zai biyo baya kuma shine akan cyber crime na Ministry of Justice cyber security the Office of the National Security Advisor mun ga mun ta musu wasiƙa muna jiran ansa daga gare su
masu sauraro anan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Legend Treasure naku Babin Yusuf Prince cewa huta lafiya sai wani mako
san hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokarin mu shi yanku jama'a kiran mu nake bisa dagewa